Jamaa, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum.
Muryar shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babban sallah na layya.
Troubled waters of the current economic
crisis. Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100 sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har da shi da kansa da kaso 30 cikin 100 da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100 ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar. Shugaban yayi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wanda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagorance sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limamin Ghana Sheikh Armiyawu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limamin Ghana.
Sakon national imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihi shi babban annabin nan annabi sayyidina Ibrahim ainihin abinda muke yin layya ma'anarsa shine yana komawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da kaji shine mutum ya tsaya ya tsara koya jarabtan Allah ya zo masa ya zama yana tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba ya fidda shi kan imaninsa na biyu yace mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu saboda sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun nuna soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin da naran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa ran banza bane to wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa ne jinin mutum kuma abin kiyayewa ne yace cikin lokacin mun ga taman kasa yayi karfi amma mu duka fa mu roki Allah shi kansa ya kawo mana sauki
duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wanda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah
sunana Musa Yahayayen zargin zabarmawan na kasa baki daya ko ya yake dai shekara ya zagaya dai mutum kai muna Allah ya nuna mana ranar yau don akwai wanda basu ganshi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun yi sallah ko samu gode mu Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah Allah za mu dace Allah sa muna cikin masu dadin kai
ranar isaka mun gode mu Allah da covid din da kowa ke tsoro yanzu ya kai karshen shi da aka yana control covid Allah ya sa kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya zo ya samu wanga shekara ba to Allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fiyaka
sunana Alhaji Abdulaziz Rahman kuma muna ma jama'an duka barka da sallah Allah da yake mu shekara ga ya gwada muna samun shekara Allah ya fi muna kurakuran mu Allah ya kiyaye mu da kiyawa
Hawa Abdulkarim Yonkwaniya murar Amurka daga Accra Ghana.